alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41 ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a tashar VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM da kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niyya a can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio sannan za a iya jin mutanen gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa
Zara Aminu Kadi
tare da ni Amina Bahari Auna
kamar da yadda aka saba a duk ranar Juma'a shirin yau da gobe kan tabo abubuwa daban-daban kamar su al'adu nishadi da dai sauransu a yau maganar kenan
Zara masu saurare muna tafa da karin bayani
a yau shirin namu na yan Ghana ne zamu leka filayen mu na al'adun gargajiya da na girke-girke a kasar Ghana
sai ku kasa kunni domin sauraron shirin yau da gobe
bayan nan ne kabilu daban-daban suka halarci baje kolin al'adun Hausa a ranar Hausa ta duniya kuma an karanta tarihi yadda aka kafa farkon zangon Hausawa a babban birnin tarayyar Accra na kasar Ghana
lalle kam haka akai wato na kira wakiliyar mu Hawwa Abdulkarim yan Pioneer domin jin abin da ke faruwa a kasar Ghana sai ta bani labarai masu jan hankali akan yadda aka gudanar da taron dalilin da yasa nace mu kawo wa masu saurare wannan maudu'in domin su ma su ƙara yadda ni ma na ƙaru dangane da fansamuwar kabilar Hausawa
daga cikin wasannin da aka yi a bikin akwai wasan taure wasan kwallon kafa na guragu da hawan doki da makada da masu raye-raye
kin ce makada ai ko kidan kamar haka
kuma da kasidu kamar haka
Hawwa Abdulkarim yan Pioneer filin domin jin yadda aka gudanar da wannan taron a watan jiya.
Assalamu alaikum. To gaskiya Hausawa sun shigo kasar Ghana tun karni na 15 kamar yadda tarihi ya nuna. Kuma Hausawa sun bada gudunmuwa sosai wajen ci gabar kasar da lokacin karban ƴancin kasar. Inji ministan zangon kasar Ghana Ben Abdullah Banda wanda ya zo bikin ranar Hausa a nan birnin Accra Ghana madadin mataimakin shugaban kasar Ghana.
Sarauta Hausawa na da muhimmanci sosai har da yau Hausawa na sa himma a wurin wasar da ilimi da neman haɗin kai jama'a a zango baki daya. Saboda haka mataimakin shugaban kasa na horon murika murika dukkan gargajiyar mu sosai musamman yare Hausa wanda ya zamanto aka fi yin sa a duniya baki daya misali a BBC a VOA da Radio France International ana amfani da yare Hausa domin wadarwa da labarai da neman ci gaban duniya tsaro da ci gaba tare suka tafiya ba za mu iya
Hausawa sun kuma ba da gudunmuwa ta hanyar tsaro, kazalika Hausawa na cikin rundunar soja da aka aika yakin duniya na farko a nan Ghana. Mansur Muhammad Yunusa, sarkin tarihi wanda ya karanta tarihin zango a Ghana, ya ce bayan dawowa daga yakin duniya an baiwa sarkin zangon wannan lokacin damar daukan matasa aikin soja.
A anan birnin Ankara, kakanmu, kakan iyayenmu, Malam Idrisu Naino, shine farkon Bahaushen da ya kafa zango a birnin Ankara. Shekara 1850 yana limanci yana sarauta 1850. Ai
magana kace lokacin da aka dawo yakin duniya.
Eh haka nan ne, wannan takarda yana tare da ni. Aka dawo yakin duniya, sai aka duba muhimmancin Hausawa da Malam Bako a zamanin shine sarkin Hausawa, kuma babu wani zango ko ina wan ga sabon zango, sai turawa suka gayyace shi zuwa ga ofisin su, suka bashi allon girma wanda inda aka kira shi da suna the Hausa chiefs and people took part in the peace procession.
Daukan sojojin saboda wanda suka tafi yakin duniya akwai Hausawa a cikin, yasa ake ba su dama wannan.
Daukan soja da ake yi akwai Hausawa daga ciki. Farkon sojoji da aka kawo wannan kasa a Accra Ghana Gold Coast an zo da su wannan gari 1873.
Hausawa ne,
Hausawa ne, akwai Yarbawa cikin su, akwai sauran kabilu, amma Hausawa suka fi yawa. Bayan kuma a sasu fi yawa, kowa a cikin su yaran Hausa kowa ke yi. Sai yasa wannan sojojin sai an ka sa musu suna the Glover Hausas, domin shi wannan komandan su sunan shi Mr. Glover. Idan Hausawa ne suka fi yawa a wannan cikin wannan sojoji, wannan aikin soja.
Hausawa sun yaɗa zangonni a kowace ƙauye da ke cikin kowace yanki a duk faɗin ƙasar Ghana. Zango a Ghana ya zama matattarar Hausawa, kuma babu ƙabilar da ke zama a cikin zango da baya amfani da yaren Hausa. Alhaji Dr. Yunusa Usman Ulman, mai baiwa mataimakin shugaban kasar Ghana shawara, ya ce
wato sabon zango ga matattarar Hausawa ne. Matattarar Hausawa abin nufi kuwa da haka garin da aike da asanci da ba an kare da kwatakwali da kowane kabila, kowa ya bude bakinsa yana Hausa, kasan wannan Hausa yake yi. Kwace sa duk wanda ke cikin zango sunan shi Bahaushe, haka wa'anda aka gayyato duka sun kazo kowa sunan shi Bahaushe. To an zo gaba daya a daraja wato irin ni'iman da Allah ya yi ma yare na Hausa a wannan rana. To dole ne ba za a iya yi a kasar Ghana ga baki daya ba sai an danganta da sabon zango Ankara, domin cibiyan Hausawa kenan a cikin Ankara. To dalili ranar ya zama muhimmi a gare mu, kuma yau muna jin kamar wato an kara muna wani girma, domin ranar ga ya ba mu dama mu gaya ma duniya duka muna kasar Ghana, kuma addini ya hada mu da wasu kabilu ga baki daya. To akan haka kuma mun sa baki muna kira shekaru da ya wuce aro-aro ana damu baton dabatun citizenship, domin kai kuka ko ina a ji muna da mu an ka kafa kasar Ghana, da mu an ka yanka cibiyan Ghana. To ta kaka yau har wani za shi neman wani abu a ce ba za a yi da shi ba. To falillahi alhamdu, muna da gwamnatin zamani ya taulari maganarmu, ya yi mu yanda da a yi a kawo saukin wannan abu. An sa mutane da za su duba wannan magana a daina walakantar da kowane kabila a cikin Ghana. Isa wannan rana yana da muhimmanci ba mu mu kadai ba, ma dukkan wani da an ketaro ne an ka zo, domin kasar da kanta kowa ya ketaro ne. To wannan shi ne gudunmuwanmu kasancewarmu 'ya'yan Hausawa.
sai dai an kafa zangon birnin Accra tun shekarar 1845 inda masarautar zangon Accra suka gudanar da bukukuwa don nuna muhimmanci da ci gaba da Hausawa suka samar tun kafin lokacin. Na tattauna da Alhaji Salim Ango, sarkin samarin zangon Accra.
Taro ranar Hausa a zangon kakashin jagoranci mai martaba sarki Hamisu Yaya Bako. Me za ka fara game da wannan taron? Don na ga ya samu halartar kusan dukkanin sarakan gargajiya da al'adu da ma jami'an gwamnati da sauran.
Eh, to babu abinda zamu faɗi sai mu gode da Allah. Sai mu ce alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Mun fara bukukuwa na ainihin cin ranar Hausa ta duniya a ƙarƙashin jagorancin mai girma Sarki Alhaji Hamisu Bako. Mun fara tun abin da ya kama ranar Talata, muka zo ranar Laraba, Alhamis, Juma'a, Asabar. Ƙarshen biki shine wanga taro na babban taron ainihin bajikuri na batun gargajiya na batun al'adan Bahaushe da sauransu. Wannan shine karshen wato biki.
Idan na fahimci ka, an fara wasan kusan kwana huɗu kenan. A ranar farko har zuwa nan kowace rana wani abu aka yi?
Yawwa, na farko ranar Laraba mun yi bikin da muke da wani program da muka ce mai Malam Nenu inaugural lecture. Wato mun gayyace manyan mutanen zango da wajen zango ma masu ilimi wanda suka goge wurin batun tarihi, wurin batun al'ada. Muka tattauna ainihin abubuwan da ke ci mana tuwa koko a mu ya sai sun Bahaushe da mutanen zango. Muka kuma gayyato mutanen gwamnati saboda mu ainihin kai kukanmu gare su, musamman na abin da ya shafi wurin Bahaushe ko dan zango in yaje neman passport ko Ghana card ko wani identification haka. Irin bambanci da ake ma Bahaushe na cewa ai ba asali dan Ghana bane. Wato wannan ranar Laraba shine abin da muka fara tattaunawa. Mun yi wannan taro daga Islamic University College tare da su, muka hada kai muka yi wannan taro. Bayan taron Laraba mun yi clean up exercise, wato mun tsaftace anguwa kenan. Matasa an fito, manyanmu da yaranmu muka tsaftace anguwa gabaki daya. Bayan wannan ranar Juma'a kuma muka yi wato wasan na gargajiya zabuwa. Okay, mun yan wasa masu zabuwa, majiya karfi, majiya lafiya sun fito nisa da kusa. Abin da ya kama
har gane an samu wanda suka sharaka cikin zabuwa.
Eh, kwarai ma, musamman mutanen Ghana ne gaba ɗayan su.
Dukkanin su asali, babu wanda ya fito wani kamar Niger, Nigeria da sauransu.
Amma dai a matukin sani na mutane, abin da ya kama wanda suka fito zangon Ashama, wanda suka fito zangon Madina, Nima, New Town, Mamobi, Kaulin, Tudu, Shukura, duka an fito wurare sassa. Aka zo aka yi wannan wasa, gwanin ban sha'awa, wasan zabuwa gwanin ban sha'awa. Sun yi dan Ubangiji, an yi ne girmamawa da ainihin sarki. Nan bayan Juma'a kuma Asabar aka yi wasa na ƙwallon ƙafa, wato soccer gala kenan. Matasa wurare angwani daban-daban aka yi wannan gasa na ƙwallon ƙafa at the end of the day, wanda ya ci kofi aka gabatar da su, wato ran Asabar kenan. To ƙarshe dai ƙarshe, wannan rana shine ƙarshen buci kamar yadda kika gani. Kuma in kika lura kin ga kamar matasa a ƙarƙashin jagoranci na mun yi wato wasanni na ainihin sarauta na gargajiya na wasan duki. Insha Allah wannan shine wasan da muka yi, muna kai kawo cikin yadon Ubangiji. Su kuma manya suna fili, suna gabatar da abin da ya kamata.
A duk da cewa na fahimci an yi wannan bikin ne saboda tunawa da ranar Hausa a duniya, akwai wani sako na musamman a matsayin ka na sarkin matasa da ake so a isarwa al'ummar Hausawa?
Eh, kuma wato wannan bikin mun gabatar da shi ne da karkashin wato theme ko kuma topic. Maksudin wannan bikin na wannan shekara shine wai the role of the Hausa people in the political, cultural and socio-economic development of Ghana. Wato irin gudunmuwan da Bahaushe ya bayar wurin ainihin siyasa, wurin gargajiya, wurin ci gaba gaba daya na mutanen Ghana. Wato mun duba wannan kuma muka tambaye kanmu, to da irin gudunmuwa da muka bayar muna Bahausawa tun lokacin Gold Coast har aka zo Ghana, muka auna to da irin bambancin da muke fuskanta ya dace ko bai dace ba. wannan shine abin da muka duba. So that's the thing.
Saboda ka nuna an baje kolin al'adu, an fara da zabuwa da dai wasan kallon kafa, to kana ganin za a samu tasiri wurin farfado da al'adu Hausawa da aka manta da su?
Ina jin wannan shine daman da muke samu wurin farkawa, saboda wurin zabuwan nan ɗan anguwa mutanen gari sun fito sun duba kuma sun yi murna. Yayi tasiri kwarai, ya kayatar, kuma wurin an yi dafe-dafe na ainihin abincin Bahaushe, abin da ya kama wani zugala da kayan masa da dambu da abubuwa, ya sai dukka an yi, kuma mutane sun ci sun abin nan. Don haka babu cikin shekara ko baka ga zugala ba, ko baka ga dambu ba cikin lokacin bikin Hausa, ka gani ka tuna kaman Bahaushe yana da abinci daban-daban masu kayatarwa.
Sai sakonka.
To alhamdulillah, sako na da nake da shi wanda zan bayar musamman ga matasa da kuma musamman da Hausawa ko kuma mazauna Zango gabaki daya, sakon da ke akwai shine, kada ka ji jikinka kaman baka zamo cikakken dan Ghana ba. Mu Hausawa da aka haife mu garin ga da iyayenmu da kakanninmu da dukkan su garin ga aka haife su, bamu da wani gari da yake kaman Ghana. In ka je Najeriya ko Niger kai bako ne har wayo. Idan haka, kada mutum ya ji rauni jikin shi, ya ji wani shakka jikin shi kaman bai cika dan Ghana ba. Duk inda zaka je da alakan ka ko kuma mu'amalan ka da hukuma da ko wani ofisi na gwamnati, kayi da
ko alfahari da cewa
alfahari, nagode sai da kai alfahari da cewa kai Bahaushe ne, cikakken Bahaushe kake, dan Zango ne kai, kuma cikakken dan Ghana ne kai. Kada ka jada baya. Wannan shine nasiha ko kuma shawara wanda zan ba masu sauraro ko kuma ainihin musamman matasa yan Zango.
Alhaji Yaya Hamisu Bako, mai martaba sarkin Zango Ankara, ya ce haɗin kai da bada ilimi shine zai kai mu gaba.
Sai dai ce na gode Allah, amma wannan taron jama'ar da kika gani sun zo nan ga mun cancanci Zango su zo, me yasa suka zo? Don wanda Zango shine Zango dani gaba daya, yasa duk abin da za a yi ya kamata kowa ya zo nan.
Kabiru nawa kake kake ganin sarautar suna karkashin wannan?
Ai wai wannan kabiru da ke nan ga inji bai iya kidaya, ko shi bai iya kidaya kabilun da ke nan, sai dai Allah. Ai ba irin da wanda bai zo ba, saboda Hausa dai na gaza ba irin kabilun da bai zo, har sarkin bai baye ya zo.
Yanzu na kake gani Hausa ya kai a Ghana?
Hausa babu inda babu, ya sa muka haddasa wanga Hausa dai, domin kowane gari akwai Hausa kuma akwai Zango.
Akwai gargadi da za ka yi wa al'umma?
Gargadi ne da bai wa juna shi ne haɗin kai da ba da ilimi, dini zan yi wa mutane gargadi
sarkin makafai ya samu halartar taron da sauran sarakuna. Ga abin da suka faɗa.
Sunana Alhaji Abubakar Idris, sarkin makafin Akara Sabon Zango.
Kai ne sarkin makafin duk Akara baki daya?
Insha Allah.
Makafi nawa ke karkashin Hausawa?
To gaskiya makafin da ke gare ni Hausawa suna da yawa. Dan yanzu in nake zan faɗa adadin su to na rage, amma dai muna da yawa.
Idan yau makafa ya sauko Ghana, wurin wa ake kawo shi?
Idan makawo ya kawo kukan shi, wuri na zai zo. Wuri na kamata ake an kawo shi.
Akwai wani gudun kuwa da kuke samu daga wasu sarakai da manya?
To gaskiya kuɗin da muke samu wurin sarakai da manya bakin gwargwado ba a cewa ba a samu. To lalle gudun mu da muke samu in dai ba mai hita mun je mun nemo da kanmu ba, to ba wanda zai zo ya kawo mana, sai dai mun shiga gari.
Ni ne sarkin wanda ma na ga ta ka su ga alwan zan. Yau dai muna farin ciki sosai, wanga kawo mun ji dadi sosai. Kwarai kuwa Hausa ya ci gaba sosai a Ghana. Hausa kuma ta ga wani gani a Ghana. Kuma Hausawa ɗan Ghana ne sosai, zama ɗan ƙasa cikin Ghana. Ba baki bane cikin ƙasar Ghana.
Shi kuwa sarkin guragu ya ce sama da guragu 200 ke karkashin sa, wadda na kasassu guragu da ke karkashin sa sun samu dama ta hanyar wasan kallon kafa za su tafi kasar Canada cikin sabon wata, amma ya ce na kasa ba gazawa ba ce. Ni ce taku Hawa Afrika yau tani.
Joma Dalla, mun gode Malama Hauwa da wannan shiri na musamman da kika hada mana. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Har ila yau Hauwa ba ta nisa ba ta sake dawowa da bakwar da ta gayyato mana a filin mu na Kwalama.
Sauraron mu mun sake dawowa wannan satin da shirin nan naku na Kwalama ni Hawa Abdulkarim yan kwana zan gabatar ina tare da bako mu har ila yau Hajji Hafsa Kadiri English za mu tattauna yau ta dauko muna abinci da ake cewa shinkafa da wake da kuma shito shito nan da muka yi magana shi wancan sati assalamu alaikum
wa alaikum assalamu rahmatullahi wa barakatuh
to Hajiya mun sake gayyatanki shito kuma ya ake yi kunce shinkafa da wake bar mu soma dai saboda sai an yi abinci sannan ake yin miya ko
haka dane wato shi wannan shinkafa da wake da mu gane muna kiran sa kawai ka dai cewa wake wato zaki samu waken ki ne kamar misali in kina son kofi daya na wake idan kin siya ya kamata ki fidda dattin da ke ciki domin kin san wake ana iya samun kwari sannan kuma da yake ana sa irin magani na kashin kwari shi yasa dole ya kamata ki wanke waken kuma ki cire dattin da ke bisa to idan kin wanke
wani wace kuma kamar ana samun shi da duwatsu haka
eh shi yasa nace ya kamata ka wanke ka gyaggyara ma an kina so kowa da yanda yake wani ta iya ta zuba cikin tray haka ta ita jan shi tana ta cicire dattin da ke ciki to kin ga idan ta samu ta cire ta ajiye datti gefe ga kuma waken da gefe she ta dibi waken ta wanke idan ta wanke she ta saka cikin tukunya kamar misalin wake kofi daya to idan ta dora akan wuta she ta sa kanwa madi kanwa dai iya yanda ta ga take so ta sa kanwa idan ta sa kanwa to idan waken ya
tafi ta ba shi ruwa da yawa ban kasan fashe
warai idan ya dauko ta fasa sai ta dibi wato shinkafan ta wani zai iya yana son waken ya fi shinkafan yawa kamar misalin da ta sa kofi daya sai ta dibi shinkafan rabin kofi shi ma ta wanke sai ta zuba cikin waken da ke kan wuta sai ta yamutsa ta doki cokali ta motsa ta dan sa gishiri to shi kenan ta gama da wake kenan ta kyale shi yayi ta nuna yayi ta nuna har yazo ya hade wato kan wannan yana canza masa kala wani sai kiga sai kaman brown haka wani kuma suna da ganyen da suke sakawa a ciki she yaja amma ba kowa ke sa wannan ganyen ba shi yasa in dai zaka dafa gida ne wannan kanwan ma yana ya canza maka wani ma kalan yana yayi kaman cream color duka da yanda
kake da sai inda ya sa
eh eh ya sa
ban ina so in sani shi shinkafa kowani shinkafa ana amfani da shi kisa akwai local rice akwai shinkafa dai daban-daban
kowani shinkafa da kake so zaka iya amfani da shi amma jama'a sun fi son guni wato shinkafan gargajiya
local rice
kenan
sani ne wanda
haka ne
kasan nan Ghana akwai wani kowani kasa na da
haka ne wannan kowani shinkafa na wato shinkafan da aka shuka a gida kenan to wannan mu Ghana nan muna ce masa guni to idan kika dafa wake da shi yana da kyau kwarai to kinga in kika wake ya nuna sai mu dawo kan batun shi abinda ake cin waken da shi shine wato yaran Ghana suke ce masa shito amma mu kamar misalin masu magana da harshen Hausa muna ce masa tankwa tankon wake to shi tankon waken nan da ake samu barkono busasshe barkonon da ake yaji da shi da ake samu dan kadan misalin in kina so kiyaye shi ki shi da wake ajiye gida don bai cika lallacewa in dai kin soya shi da kyau
na'am ko
eh kwarai kuwa to idan kika samu kaman dan kofi daya na shi barkono to she ki samu albasa da yawa albasa dai ana son albasa yayi yawa sannan kuma sai ki samu citta daidai wadeda citta kina so kin yi amfani da danye kina so kin yi amfani da busasshe to wasu kuma idan suka samu kin samu dan sinadarin ki da gishirin ki wasu kuma suna iya sa wato jatalalle muke ce masa amma wasu na ce masa crayfish wasu kuma ba su sa jatalalle wasu kuma suna sa kifi busasshe
kananan nan
eh aman wasu kuma ba su sa upuku suke sa babban kifin da ke nan mai zaki da ake miya wasu da shi suke amfani da farko shi barkonon nan idan kika samu kin ya ki sa turmi ki daka saboda yayi miki
busasshen
saboda yayi miki sauri kina iya ki hada da dan gishiri sai ki daka shi idan kin daka to sai ki kawo shi in dai zaki amfani da jatalin lele sai ki sa jatalin lin kuma ki hada da barkonun ki daka sannan ki zo ki sa citta danya ne kin gyara shi yanzu ma an ce mu daina kankarewa mu wanke cittan da tin ya fita sai ki saka cikin turmin ki daka duka da barkonun sannan ki zo ki sanya albasa in kika sa albasa to kika daka wayannan duka yadda wasu kuma yanzu da yake sauki yazo suna yin su hada wayannan kayan duka sai su markada
cikin blender
cikin blender su nika to idan kin nika sai ki zo ki dora shi mai a wuta misali cikin frying pan amma shi wannan shiton yana shan mai sosai yana shan mai sosai idan kin dora sai ki kwashe wannan markadaddan kayan ki da kika hada barkono ya suna cita da albasa da
moko
jatalalle amma ba kowa ke sa jatalalle ba amma kuma kika sa jatalalle shi kuma yana da kyau wani ma suna kara wannan kifin sai ki dora wuta ki zo ma ki soma soyawa aiki ne dai yana jimawa a wuta sannan ki sa gishirinki da albasa gishirinki da maginki to wasu in ba su sa wannan jatalallen ba ko kananan kifin shi wannan kifin da nake ce masa ofuku babban kifi ne da ake sa sai su sai dan rabi haka su mun musuka cikin tankon kin gane yana kan wuta a musuke shi a musuke shi a sa
saboda zai a samu dandano
ce sa haka zaki soya har ya zo ya canja launi yayi kamar
kike yana daukan lokaci
kware yana daukan lokaci wani ma yana ya kai ki hawa daya kina soyawa ya canja launi ya zama kamar baki to wannan kin gani shine wannan shiton da zaka iya kaci da kuno kuma da shi wannan shiton kaci wake da shi wannan shiton kin ci shinkafa da shi wannan shiton kin iya ki musuka garin kwaki garin kwaki ki dibo ki kaman garin kwaki ki sa dan ruwanki da gishiri ki dan
musuka
to idan kika sa idan dibo dan shiton ki zuba a ciki musamman yaran makaranta masu zuwa boarding school kin gani ana yi yayi musu su je da shi yana iya kai wata daya ma bai lallace ba ba sai ka dora wuta ba in dai ka soya shi da kyau fiye da wata nima in dai ka tanada shi cikin kwano mai murfi ko container haka mai murfi wallahi yana kai watanni zaka iya ci shi da shinkafa zaki iya ci shi da shi da kunu zaki iya ci shinkafa da wake da shi zaki hatta biredi ma wasu na sa cin biredi da shi shi yasa aka kuma sannan shi waken wato akwai mutane da ke cin shi daban-daban kin ga bancin an dafa waken suna iya dafa taliya a zuba kai a ci da shi wani kuma garin nan garin kwaki za su dan yayyafa masa ruwa she idan ya jiku a zuba kan waken a zuba shiton wani har da dage-dage a ciki to kin gani yanda ake wake kuma da shito kenan
masha Allah shi ma ana cin da kifi ko nama
ke zaki ya ci da komi idan ma kin ga yanda wasu ma suke ci sai ke wai wannan hade-haden yayi yawa saboda kin ga waken da kanshi protein ne sannan naman ma protein ne
kwai
protein ne kifi protein ne amma zaki je ki iske wani gaskiya wake ya sai kwai ya sa kifi ya sa nama ko naman kaza ko waye duka kwakuma duka ana iya sa ciki a ci
sai na gode kwarai da gaske na jin yadda ake wake kenan da shito mun ji mun gode sai kuma wani sati idan Allah ya kama nan muka kawo karshen shirin mu na kwalama ni da na gabatar Hawa Abdulkarim yan kwani a tare da Hajiya Hafsa Kadiri English
masu saurare abinda ya sawaka kenan a jerin shirye-shiryen yau da gobe na wannan sati don haka anan ne za mu dasa aya yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da tafiya na gabatarwa Zahra Aminu Fage sai kuma Daniel Brown da ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa mana shirin baki ɗansa ni ce taku Amina Bahari Auna daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC da ke sallama da ku a yau tun ƙarshen mako lafiya.